Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Juma'a Mubarak, barkamu da asuba. Da fatan an tashi lafiya. NTS da ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 26 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz zai ba mu kanin labarai.
Yayin taron ganawa da manema labarai na farko a matsayin shugaban Amurka Joe Biden a jihar Alhamis, ya sanar da sabon kudirinsa na yin allurar rigakafin corona miliyan 200 a kwanaki 100 na farkon gwamnatinsa. Wani dan majalisar dattijan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura matsayin jakada zuwa Habasha, ya ce ya buƙaci Prime Minister Abiy Ahmed ya ayyana tsagaita wuta a yankin Tigray da ke fama da rikici, amma an yi watsi da kiran nasa. A jihar Alhamis, shugaba Joe Biden ya amince cewa wasu sojojin Amurka 2,500 za su iya ci gaba da zama a Afghanistan bayan ranar 1 ga watan Mayu.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƙungiya mai fafutukar kare haƙƙin yara, wato Child Rights International, ta yi alƙawarin ƙalubalantar dokokin da suka shafi makarantu a ƙasar Ghana. Yau bayan kin amincewa da makarantar a Chimota ta yi na karɓar wasu ɗaliban Rastafariya. Za kuma ku ji cewa tashoshin dakatarwar manyan motoci da sauran motoci da ke kan manyan titunan Najeriya sun fara aiki don rage yawan hatsari da ke faruwa a sanadiyar gajiya da direbobi ke samu. Sannan kuma, kamar kowace Juma'a, muna tafa da shirin manuniya wanda wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yayin taron ganawa da manema labarai na farko a matsayin shugaban Amurka Joe Biden a jihar Alhamis, ya sanar da sabon kudirinsa na yin allurar rigakafin corona miliyan 200 a kwanaki 100 na farkon gwamnatinsa. Biden ya faɗa a farkon taron da aka yi a fadar White House cewa, na san mun sanya buri da yawa wanda ya ninka ainihin burinmu sau biyu, amma babu wata ƙasa da ta zo kusa. A ƙarshen watan Janairu, kwanaki bayan rantsar da shi, Biden ya bayyana cewa yana so a raba allurar miliyan 150 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa, amma gwamnatinsa ta rage wannan burin. Ya zuwa ranar Laraba, an yi wa mutane miliyan 130 allurar a cewar jami'an fadar White House, inda aka yi wa mutane miliyan 85 allurar sau ɗaya, yayin da mutane miliyan 45 aka musu cikakken allurar. Wani dan majalisar dattijan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura matsayin jakada zuwa Habasha, ya ce ya buƙaci Prime Minister Abiy Ahmed ya ayyana tsagaita wuta a yankin Tigray da ke fama da rikici, amma an yi watsi da kiran nasa. A jihar Alhamis, Senator Chris Coons ya faɗa wa manema labarai a lokacin da ya gana da su cewa, na matsa lamba don a ayyana tsagaita wuta, wani abu da Prime Minister yake amincewa da shi, kuma ya matsa lamba domin a hanzarta tattaunawar siyasa kan tsarin siyasar yankin Tigray nan gaba. Kuns na hannun daman shugaba Biden ne, kuma memba a kwamitin hudda da kasashen waje na Majalisar Dattawan Amurka. Senator Coons ya dawo daga gajeriyar tafiyar da ya zuwa ƙasar da ke yankin Afirka, wanda ya nemi a dakatar da faɗa na kusan watanni biyar tsakanin sojojin gwamnatin Habasha da tsohuwar jam'iyya mai mulki a yankin Tigray TPLF. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Alhamis, shugaba Joe Biden ya amince cewa wasu sojojin Amurka 2,500 za su iya ci gaba da zama a Afghanistan bayan ranar 1 ga watan Mayu, wa'adin da aka amince sojojin Amurka su bar ƙasar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka ƙulla shekara ɗaya da ta shige da ƙungiyar Taliban. Biden ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a ganawarsa da su ta farko cewa zai yi matuƙar wahala mu iya cimma wa'adin ranar 1 ga watan Mayu. Biden ya kawo wasu dalilai da suka nuna yiwuwar yin jinkirin, amma ya ce ko da Amurka ba ta iya cimma wa'adin ba, ba zai bar sojojin Amurka su ci gaba da zama a Afghanistan ya haura shekara mai zuwa. Ba zan iya ganin yadda lamarin yake ban ji shi, wannan ba shi ne niyyata na ci gaba da zama na tsawon lokaci ba.
Tunan ba da jimawa ba, Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kungiya mai fafutukar kare haƙƙin yara wato Child Right International ta yi alƙawarin ƙalubalantar dokoki da suka shafi makarantu a ƙasar Ghana. Biyo bayan kin amincewa da makarantar Achimota ta yi na karɓar wasu ɗaliban Rastafariya. Da yake magana da manema labarai, babban daraktan kula da yara na ƙasa da ƙasa na Accra, Bright Apia, yace dole ne a samar da dokoki da ƙa'idoji na makarantu a ƙasar. Wakilin murya Amurka dake birnin Accra a Ghana, Ridwan Mukhtar Abbas, ya aiko mana da rahoton.
Game da abin da kungiyar mai fafutukar kare haƙƙin yara Child Right International ta ce ne, wasu ƙa'idoji da sharuɗan makarantu a Ghana na nan gabanin ayyanar da dokar yara mai lamba 560 na 1998. Daraktan zartarwa na Child Right International, Bright Apia, ya ce yawancin ƙa'idoji da sharuɗa ba suna nufatar halin rayuwa ko burin ɗalibai ba ne. A maganan ɗalibai Rastafarian ɗin nan da aka ƙi ɗauka makarantar Achimota, a hakika babu wata doka ko sharaɗi a makarantun Ghana da ya taɓa zancen haƙoƙi da ƴancin ɗaliban Ghana. Ya ce ma'aikatar ilimin ƙasar Ghana ce ke da alhaƙin takaddama ɗin nan da aka samu tsakanin makarantar da kuma ɗaliban guda biyu.
We have realized that Ghana Education Service as a regulatory body should not have any national policy that guides how schools should fashion out their rules and regulations. Therefore, the governing bodies of the various schools determine what the so-called rules of regulations of particular school and what they think is appropriate for.
Mun fahimci cewar ma'aikatar ilimin Ghana a matsayin wacce ke ɗauke da ikon tafiyar da sha'anin ilimi ba ta da wani tsari na ƙasa da ke jagorar yadda makaranta ke tsara ƙa'idoji da sharuɗansu. Saboda haka hukumomin makarantu ke zantar da abin da suke cewa ƙa'idoji da sharuɗa na abin da suke jin zai dace wa yaro. Akan haka mun yi tattaki zuwa makarantu daban-daban danganin ƙa'idoji da sharuɗansu, kuma mun fahimci cewar yawancin ƙa'idoji da sharuɗan da ke akwai ba a kula da haƙoƙin yara, sannan kuma yawancinsu don kare mutunci da martabar makarantu ne kawai maimakon kare jin daɗin yara da tsarin kula da halin rayuwar da muke da su cikin ƙa'idojinmu na ƙasa. Mr. Apia ya bayyana cewar a halin nan da ake ciki, Child Right International a bisa haɗin kai da dangin ƴan Rastan da lamarin ya shafa za su tafi kotu su ƙalubalanci ƙa'idoji da sharuɗa da ke tafiyar da sha'anin makarantu da yadda suke la'akari da halin rayuwar yara. An dai haramta wa yaran masu rasta so makaratunsu a makarantar Achimota ne saboda wannan dunƙulallun gashi da ke kansu, kuma tarin ɗiyan Ghana sun zargi makarantar akan wannan mataki da ta ɗauka. Ma'aikatar ilimin ƙasar ta umurci makarantar ta rabud da yaran su ci gaba da karatunsu, amma makarantar ta keƙashi ƙasa ta ƙi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla an gaishe ka Ridwan Abbas, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Alhamis, jami'an kiwon lafiya a ƙasar Denmark sun bada sanarwar tsawaita wa'adin jinkirta yin allurar rigakafin COVID-19 na kamfanin AstraZeneca da ƙarin wasu makonni uku don a samu isasshen lokacin tantance lafiyar rigakafin saboda mutuwar da wata wadda aka yi wa rigakafin ta yi sanadiyar daskarewar jini. Wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar tantance magunguna ta tarayyar Turai EMA da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO kowace ta tabbatar da ingancin rigakafin. Kasar ta Denmark ta dakatar da yin allurar rigakafin a ranar 11 ga watan Maris bayan da rahotanni suka nuna cewa wata kasar 'yar shekaru 60 ta mutu sanadiyar daskarewar jini bayan da aka yi mata rigakafin. Wasu kasashen Turai da dama sun bi sahun Denmark. A wani taron manema labarai a birnin Copenhagen, Tanja Eriksson na hukumar tantance magunguna ta Denmark ya amince da wannan shawara da aka yanke. Sakamakon karshe na zaben ya nuna cewa Isra'ila ta sake fadawa rudanin siyasa, inda Prime Minister Benjamin Netanyahu da masu kalubalanta sa suka kasa samun rinjaye na kafa gwamnati. Hukumar zabe ta Isra'ila ta ce tare da kidaya kashi 100 cikin 100 na ƙuri'un cewa jami'ar Likud mai ra'ayin mazanjiya ta Netanyahu da kawayenta sun lashe kujeru 52 na majalisar dokokin kasar. Sai dai bangarori masu aƙida daban-daban na jam'iyyu da suka himmatu don kawar da shi sun lashe kujeru 57. Wata jam'iyya mai ra'ayin mazanjiya ta lashe kujeru 7, yayin da jam'iyyar Arab Islamist ta lashe kujeru 4. Dukansu ba su nuna sha'awar su ta shiga gwamnatin haɗin gwiwa ba. Idan babu wanda ya iya cimma samun kujeru 61 masu rinjaye na makonni da za a yi ana tattaunawa, to Isra'ila za ta je zaɓe zagaye na 5 a cikin shekaru 2.
A gaishe ka Muhammad Hafiz. Tashoshin dakatarwar manyan motoci da sauran motoci da ke kan manyan titunan Najeriya sun fara aiki don rage yawan hatsari da ke faruwa a sanadiyar gajiya da direbobi ke samu. Hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa, wato Shippers Council, ta samar da tsarin da haɗin gwiwar gwamnatoci da 'yan kasuwa. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Waɗannan tashoshin dai da za su taimaka wajen rage cinkoso a kan hanya a wasu garuruwa da manyan motoci ke cin zango kafin tafiya irin su Kariya jihar Bauchi, Marabar Jos, Tafa, Gwalam, Mariga mai gada biyu, Isiya Langwa da sauransu, tsari ne da kasashen duniya musamman ma masu ci gaba suka ɗauka don kare rayuka da dukiya. Don wasu hatsaran kan faru ne sakamakon barci da ke ɗauke direbobi. A taro da masu ruwa da tsaki na hanya a Abuja, babban sakataren hukumar kula da hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa Malam Hassan Bello ya nanata yadda taswirar tashoshin za ta kasance da zai zama har da bunƙasa tattalin arziki.
Duk kungiyar direba da Najeriya tana nan, saboda dole mu yi da su, mu ce musu bayan an yi wannan mu za ku je ku parking bayan titi akan titin a cikin birane. Dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari, saboda haka so ba sai sun shiga cikin gari su yi komai ba. Nan za a ba su komai, in ma garage mota ta lalace akwai mechanic village wurin, idan mai suke so akwai shi, in suna son ba su lafiya ne akwai asibiti, akwai police, akwai komai yadda an yi tanadi wa'annan tashoshin da za a yi.
Shugaban sashen kula da haɗin gwiwa da sassa masu zaman kansu don kafa tashoshin Malam Mustapha Zubairu ya ce tuni wasu daga tashoshin sun fara aiki
a Ore a jihar Ondo, wadda wani kamfani ne mai zaman kansa Ore Liberty Development Company da haɗin gwiwar gwamnati. A halin yanzu sun fara aiki, kamar misali akwai wadda ake kokarin yi a Obolafo, akwai kamar Ilela duk da yake dai muna da ɗan matsaloli haka, amma dai sai kuma a kamar jihar Yobe an fara gini a wannan madakata, sai kuma na jihar Kaduna wadda gwamnatin jihar Kaduna ta yi a wannan wajen sun tsara basu a Tafa da Buruku, amma dai na Maraban Jos shi yanzu sun fara yi duk da yake ba za mu ce ya kai standard da ake bukata ba, amma dai an fara cimma burin abin da ake son aya wannan project.
Manyan motoci dai har yanzu su ne babbar hanyar hada-hadar kayan masarufi a fadin Najeriya, da rashin haɗe birane da layin dogo da hakan ke sa motocin masu nauyi murƙushe tituna da haifar da ramuka ko kofi tsarin bijimi a kan titunan, da hakan kan jawo munanan hatsura. Haka na ta kafa tashoshin sauke hajar teku a kan tudu ko yankunan da ba sa gabar teku na arewa na samun cikas da rashin ingancin layin dogo, da haka sai manyan motoci da ake kira doguwa ke kwana tafiya don kai muhimman kayayyakin. Haka nan duk gudun mutum a mota dole ne ya biya hankali, don ko zai taras da manyan motoci a gabansa hagu da dama. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu sai ku daɗa gyara zama don sabon shirin Manuniya.
Manuniya. Wishin mai yayi zafi ne a majalisar dattijan tarayyar Najeriya aka ga ana tada jijiyar wuya kamar za a baiwa Hammata Iska.
Ai tilka-tilka akai har kai ga akai zabe na murya sai shi shugaban marasa Rinjaye yace a sai a fasa gidan ayi lissafi.
Maganar bukatar jure hamayya kuma ita ce wasu masana ke cewa jam'iyyar APC ta rasa a wannan kasa.
Abin da yasa ita APC ba ta jurewa hamayya saboda duk abin da gwamnatocin baya suka yi ta nuna ba su iya ba.
Sai dai tuni su manyan ma'aikata na majalisu a kasa da kuma jihohin tarayya gaba daya suka dukufa suka duka yajin aiki baki daya.
Ba wai mun shiga yajin aiki bane domin kassara aikin majalisa. Idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba to kaga ana wai ita kanta ta mubaradiya zagon kasa.
Shi ko wani tsohon dan majalisa da tijan tarayya Najeriya cewa yake wannan yajin aiki na ma'aikatan majalisun jihohin da tarayya ba yayi daidai.
Kowanne gwamna ne ko a ina yake idan bai tabbatar da wannan doka ba to a kare kundin tsarin mulki. Ba ma sai shugaban kasa an yi wannan executive order ta din da kake magana ba. Rashin aiwatar da ita ba karamin na kasu bane.
Sai dai su wasu ƴan kasa magana suke ta matsar matsalar tsaro.
Kasar Najeriya tana cikin halin abin da ya rage kawai tamkar ka ce jirgin ruwa ne wanda yake tsakiyar teku wato injinan shi suka tsaya gaba daya. Kaga ba abin da zai faru sai dai ya nitse.
Waɗannan ba kaɗan ne daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan sabon shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma sanninmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniya shiri na shida a cikin jerin gwanan shirin manuniyan da ke nuna wa duniya irin tsarin tsibe tsantsar siyasa da shugabancin da zai kula da waɗanda ke zabin shugabanni maganar shuka shugabanci da kuma girbe abin da aka shuka bayan shugabancin shike jawo hankalin masana musamman ma dai masu ganin matsalar tsaro ta riga ta yi tsami a Najeriya da ya kamata a saisaita ta Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne kan harkokin tsaron da ya kalli kalaman gwamnati akan koro dan da ke sace mutane a daji da yace a gaskiyar magana ya kamata a ƙara tunani
na kalli wani abun dariya a cikin jaridar The Nation cewa gwamnonin arewa sun ce su waɗannan masu aikata laifi su bar daji to in sun bar daji su tafi ina kuma in sun bar daji da makaman in suka rinka sulalewa ɗaya bayan ɗaya suna dawowa cikin al'umma to in an yi haka ina mafita kuma ina makoma ni a tsoron da nake yi kada su rinka sulalewa ɗaya bayan ɗaya suna dawowa cikin gari kuma suna shigowa da makaman su zan zo su ci gaba da aikata irin wannan ta'asa ko wace ta fita sannan a zo a ce sannan ne za a zo a saki sabon shiri kuma kowanne dan kasa yana da hannu da gudunmuwar da ya kamata ya bada don tabbatar da tsaro a Najeriya da kuma dawo da aminci daga halin da muke ciki na halin niyasu halin jimami wanda kasar Najeriya tana cikin halin abin da ya rage kawai tamkar ka ce jirgin ruwa ne wanda yake tsakiyar teku wato injinan shi suka tsaya gaba daya kaga ba abin da zai faru sai dai ya nitse
maganar makalkalewa matsalar matsanancin tsaron da ake gani a wasu sassan Najeriya musamman dai arewaci na cikin abubuwan da suke ganin kawai tsantsagoran tsabar hamayya ne ake yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ake ganin ta gongoje abubuwan alasan barka kuma ta shimfida shimfidar share shirgin da ake ganin an gani a maganar tsaro a baya ko da yake kuma masana na ganin rashin juriya na hamayyar ma shine babban matsala na gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar da yadda shugaban cibiyar nan ta wayar da kai akan tsantseni da kuma adalci a jagoranci da shugabanci Kamarad Kabir Sa'id Dakata ya nuna wa manuniya
abin da yasa ita APC ba ta jurewa hamayya saboda duk abin da gwamnatocin baya suka yi ta nuna ba su iya ba amma kuma sai ya kasance cewa yanzu abin da duk ake yi a yanzu babu wani sabon abu dama abin da ake a baya ne ake yin wanda ya fishi yanzu wannan abin shi yasa ita jam'iyyar APC ba ta bada kafa a mata hamayya mafita ni ina ganin kawai magana ce ta a wayar da kan ƴan ƙasa cewa hamayyar nan ba laifi bane kuma ayi kira ga gwamnati da masu rike da madafin iko cewa barazana ba ita ce mafita ba mafita ita ce idan an yi hamayya a tsaya a kalli sakon da aka zo da shi ba wai wanda ya zo da sakon ba idan yanzu misali makiyinka ne sai ya zo ya ce maka motar nan taka da kai parking bayan ta akwai kusa duba zaka kaga kusace in kusace ka cire domin in ka batta za ta iya fasa maka taya a kalli me suka fada kafin a je a ce a dama baya kaunar gwamnatin su kuma ƴan ƙasa kada wannan barazana ta gwamnatoci ko a matakin jaha ko a matakin kasa ta sanya ya musu gwiwa matukar abin da suke fada suna da hujja
ba wai mutanen gari kadai ke hawa hawar hayaniya da hayagagar hamayya a Nigeria ba. Duk lokacin da aka bujiro da wani batu cikin zauren majalisun tare Nigeria ma akan sha tata burzar tabar gazar barerakar juna. Kuma irin wannan aka hanga a makon jiya lokacin da shugaban marasa rinjaye na masar jantare Nigeria ya rungumo wani kudurin doka dake kokarin ganin an samu da hukuma wanda za ta rinka gudanar da aikin rindinar sojin wannan kasa. Abin da ya kawo ta da jijiyar wuya na ƴan majalisun da dole aka tashi akai wani zama na kuskus kafin aka samu aka daidaita sahu. Tsohon gwamna har so biyu a jihar Nasarawa kuma dan masar jantare Nigeria Sanata Abdullahi Adamu ɗaya daga cikin magoya bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari tun da dan jam'iyyar APC ne kuma ya nuna wa manuniya abin da yasa kudurin dokar ya gaza nuna.
Ta dibi halin kasar nake ciki. Kuna zaune ma lafiya ta me ke faruwa? An samu biyan bukatar bari kuma kawo nan zai kawo rashin jituwa tsakanin wanda kila yau a ce a'a an ba wani shugaban soja wasu wasu ba ko dan me za ka yi soja wani gari wani kasa ko wani kabila ba wasu ba ko wani addini ba wannan abu ne bai kamata mu ba sam saboda kuma muka ce a'a kuma Allah cikin ikon shi bayan an yi tirka akai akai zabe na murya sai shi shugaban marasa rinjaye yace a sai a fasa gidan ayi lissafi to mun ga yin wannan ana so ne kawai a kara jan abin da zai kawo fitina a gidan to muka ga sai su manyan gidan suka daga suka yi taro maza da shi kanshi wani kawo wannan aka komo akai zaman musamman to kuma cewa suka yi da cewa eh lalle akwai gaskiya ba kuma sun yadda da zai yi amma ba shi dama yayi magana ya je gidan kanshi
babban batun dake bugun tantanin makwallatan wasu ƴan kasa shine yadda koda an yi doka a dukkanin zauren majalisun wannan kasa ba lalle ne batun aiwatar da kudurin dokan ba koda ko shugaban kasa ya rattaba mai hannu irin wannan kuma shi ya faru da maganar kudurin dokan ba da cikakken yancin gashin kai na majalisun dokokin jihohi a wannan kasa wanda duk da yin dokar da kuma rattaba mata hannu da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi abin yaki cinyewa a jihohi dai kawai sai juye ƴan majalisun ake kamar waina wannan kuma shi ya tunkuda tulkar tunzura manya-manyan ma'aikata a majalisun jihohin tare Najan da suka duka yajin aikin da aka ji shugaban kungiyar manyan ma'aikatan majalisun dokoki a jihar Kano Dabo Comrade Ubala Yusuf na cewa
kamar yadda kake gani dai har yanzu majalisa tana nan a rufe kamar yadda ita kungiya ta kasa ta ba mu umarni cewa mu rufe majalisu to kuma alhamdulillah har zuwa yanzu ita majalisa ta mu nan ta Kano alhamdulillah kamar yadda idan kai yake nuna ma yanzu ga ta rufe ma'aikatan mu sun ba da haɗin kai su ma kuma ƴan majalisa babu wanda ya zo har yanzu
matsalar da gwamnati ne ko da shugabannin majalisun dokoki ko kuma da faɗi shugaban kasa
to mu abinda kawai muke fata kuma muke roko kawai ya ga cewa an sakawa majalisun jihohi mara ya zama cewa an ba su cin gashin kansu akan dukkan al'amuran da ya shafi majalisa
to shin wai an yi maganar yajin aiki na manyan ma'aikata a majalisun dokokin jihohi ba zai hana ruwa gudu ba kuwa wannan kuma ita ce tambayar da manuniya ta nuna wa shugaban kungiyar manyan ma'aikatan majalisun dokokin jihar Jigawa Comrade Umar Adamu
gaskiyar magana an kulle majalisa ne saboda sakamakon muna neman yancin gashin kanmu kamar yadda doka ta bamu wanda shugaban kasa ya sa hannu akan ta shekara biyu da wuce
yancin gashin kai wannan iri na kuɗi ko kuma na yanayin aiki
na kuɗi da kuma yanayin aiki
to amma baka ganin wannan matakin naku kaman zai kassara ayyukan majalisa
ba wai mun shiga yajin aiki bane domin kassara aikin majalisa mun shiga yajin aiki ne domin karfafa aikin majalisa idan har za a yi doka kuma a ce wani bangare ba zai bi wannan doka ba to kaga ana wa ita kanta demokradiya zaban kasa
tunda dai maganar yajin aikin manyan ma'aikatan majalisun dokokin jihohin tare Najeriya ta tada ta taburza abin da yasa wasu ke gani lokaci ai kawai gwamnatin tare Najeriya su tabbatar da sun rungumi wannan kuduri idan dai ba so suke su cigaba da tabbatar da tura ƴan majalisu a ajihunsu ba wannan kuma shine shigar ra'ayin tsohon dan majalisa da jijan tare Najeriya Sanata Masaudu El Jibril Doguwa na jihar Kanawa
kamar yadda majalisar kasa ta ci gashin kanta a harkokin kuɗi wanda gwamnatin tare yanzu ba ruwanta da harkokin kuɗaɗen majalisar kasa suke to haka waɗannan majalisun da jihohi kamata su zama kuma daga lokacin da aka ci shugaban kasa an yi karance-karancen doka a majalisa an yarda da ita a majalisa aka kai masa kan teburin sa isa hannu to daga lokacin kowanne gwamnati ne ko a ina yake idan bai tabbatar da wannan doka ba to ya kare kundin tsarin mulki rashin aiwatar da ita ba karamin na kasu bane dama majalisu abinda isa ake sukan su shine wato gwamnoni da suka rike suka shake wuyan su dan dole sai sun musu abinda suke zo. Amma daga lokacin da aka ce wannan dokar ta sako kasa ana yi, to babu shakka gwamnoni za su ga dacewar a takaice, wato majalisu suna da ƴancin kansu.
To duka kuma da waɗannan kalamai na tsohon dan majalisar dattijan tarayyar Najeriya Sanata El Jibril Doguwa, za mu dode bakin buhun batutuwan da muka duro muku a wannan rana. A madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma dai abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwari na jihar Kano wanda ya kawo muryoyi da dama da kuka a cikin wannan shiri. Sai abokiyar aiki Madina Daudan da kan yi daudala dan dawo mana da muryoyin da zamu kawo muku. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wannan shiri na manuniya.
To madalla, a gaishe da Isa Lawal Ikara, masu sauraro da fatan yau makon ji dadin shirin manuniya na wannan makon. Yanzu kuma sai mu saurari nasihar Juma'a. Nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice.
Ayin taron ganawa da manema labarai na farko a matsayin shugaban Amurka Joe Biden a jiya Alhamis ya sanar da sabon kudirinsa na yin allurar rigakafin corona miliyan 200 a kwanaki 100 na farkon gwamnatinsa. Biden ya faɗa a farkon taron da aka yi a fadar White House cewa na san mun sanya buri da yawa wanda ya ninka ainihin burinmu sau biyu, amma babu wata ƙasa da ta zo kusa. A ƙarshen watan Janairu, kwanaki bayan rantsar da shi, Biden ya bayyana cewa yana so a raba allurar miliyan 150 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa, amma gwamnatinsa ta rage wannan burin. Wani ɗan majalisar dattijan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura a matsayin jakada zuwa Habasha ya ce ya buƙaci Prime Minister Abiy Ahmed ya ayyana tsagaita wuta a yankin Tigray da ke fama da rikici, amma an yi watsi da kiran nasa. Haji Alhamis Sanata Chris Kun ya faɗa wa manema labarai a lokacin da ya gana da su cewa na matsalan ba don a ayyana tsagaita wuta, wani abu da Prime Minister yake amincewa da shi.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayana gabatar da shirin, da kuma Sidi wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na yau ya ce Tako Binti Esero da na shirya da kuma gabatar, da ke muku fatan alkhairi, huta lafiya, ma'assalam.